Alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25-31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamma na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya ji mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi da dai sauransu. A yau 27 ga watan Mayu na shekarar 2022, filin namu a yau na hadin gwiwa ne wato nishadi da girke-girke.
Kai yake Zara'u muna tafi da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da wata matashiyar mawaƙiya. Sannan za mu ziyarci filin ƙwalamar mu.
Sai a kasa kunne domin sauraron shirin yau da gobe.
Sauraro za mu fara da leƙa zauren tattaunawar mu a jihar Kano inda wakiliyar sashen Hausa Baraka Bashir ta gayyato mana bakwar da za ta gabatar mana da kanta.
To yau bakoncin wa VOA ta samu.
Sunana Umma Salma wacce aka fi sani da Liya.
To Liya, bangaren wakar wace irin waka ake ki dan bamu labarin ki kadan kafin mu kai ga yaya akai haki ka fara waka?
Eh to gaskiya na fara waka dan ci tun ban kai haka ba, tun ina karama gaskiya, saboda tun ina freestyling actually ina ji for example kaman ma zan ce tun daga Islamiya, saboda Islamiyan da nake tafiya ana mana Islamic song haka sosai sosai.
Ana kasu
a Islamiya na kan I have a lot of a series of songs da na sani a Islamiya da aka koya mana haka. To tun lokacin nake son waka, naji ina son waka a raina. And again I have brothers because I'm the only girl in my family, ni kadai ce mace a family and the last born, so I have elder brothers irin suna from playing music haka a gida again, so I do listening to music a lot, so I do mind it, I watch it on television and also it's again ina kallo a television kuma ina jin audio. So haka sai naji ina son music. So from there ke daga gutun sai na fara rubutawa on my own, na fara rubutawa ka da ina primary school, na fara har secondary school still ina kan rubutawa ka. So bayan na gama secondary school shine sai na fara zuwa studio.
A wace shekara kenan aka fara zuwa studio?
Na'am,
a wace shekara kika fara zuwa studio?
And that is that should be 2012, something like that. So that was when I started going to studio na fara voicing. Tun yana ba daɗi har yazo ya fara daɗi. Don farko dole you must irin sai ka samu ɗan matsaloli kaɗan akan voicing kafin ka ƙware akan voicing.
Wani irin matsaloli kika samu akan voicing ɗin?
Gaskiya akwai mic tension farko gaskiya zaka dinga jin gabanka yana faduwa, sai ka ce like sound like irin kana
kan
tsoro haka, so ba za ka yi free yadda ya kamata ba, so sai an dan kwana biyu za ka goge akan harka akan haka.
Da wace waka kika fara?
Gaskiya na fara wa NCA English songs na fara da su. English songs na fara da su sai na zo na fara in Hausa. Hausa hip hop, Hausa da Turanci gaba daya a hali.
Ito wacce da wacce in Hausa in kika fara? Arera mana mijita.
Wanda na fara shi ne Libra ba sunan wakan Libra. Libra ba wa mata, amma akwai wani Libra ba wan kansa ne. Allah ba ni na ba ku, da safiya zai ce ni ma, da rana ma zai ce ni ma, something like that.
Me sa wannan akan lebura kika yi?
Eh, akan lebura na yi waka.
Menene sakon da yake cikin wakar?
Eh, sakon da yake cikin wakar shine ina kokarin fadakarwa ga lamji, ina ga lebura, akwai lebura bawon mata, akwai bawon kansa, akwai wanda zai je leburanci bayan ya nemo abinci ba zai kai ma iyalansa a gida ba, sai dai ya kai ma wata a gida, wata a waje, yana ciyar da wata a waje, kuma iyalinsa suna shan wahala. Kuma akwai wani kuma yana nema, gaskiya yana kawo gida ne ma iyalinsa samu su yi su ci, kuma su ci su sha. To differences din kenan. So that is what I'm trying to like information nake trying na
to nuna
wannan kenan.
To kowane mawaki da nashi labarin, ke naki da kika fito kika ce zaki fara waka, yaya iyayenki suka karbi al'amarin?
Eh, to gaskiya da farko dai ina dan tsoro haka at first, so daga baya dai nace kai dan to me a ciki baiwa ne daga Allah waka, ba wai kuma ba tsanake yi ba, balantana a ce zan dinga ina ɓoye kaina. This is what I'm zan ce, wannan abinda ni zan ce I'm specializing, na iya, like I like it, I love doing it and I can do it, so why am I hiding? Nisa nake ɓoyewa, nisa nake ɓoyewa, why not I should just do it with one mind. So farko dai ina yi dai an dai sani dai, but my dad da ce iyayena ba su sani ba, kawai dai sun gani a Arewa 24.
Har kika fara waka har aka yi hira da ke a talabijin, iyayenki ba su sani ba?
Ba su sani ba, kawai sai suka gani a Arewa 24, because ina makaranta a BUK actually. So when I was doing it, ina yi the normal, sai dai na je studio na buga waka na yi wasu abubuwa na da sauransu. To abin da suka zo suka gani a Arewa 24, gaskiya they were not surprised, sabida sun san yadda nake yawan waka a gida. Wani lokaci zan sa iya manta da kaina, idan kana ma mun magana, idan baka taba ni ba, ma ba ji zan yi ba.
Ba su yi fushi ba kenan da suka ganki ana hira da ke?
A'a, gaskiya ba su yi fushi ba. Ba su yi fushi ba, sabida they were not surprised, sun san cewa
ba su yi mamaki ba.
I like it, abu ne da nake so. Right from time, kawai I didn't make it officially.
Ki dinga yi mana hausa.
Kawai ban make it din shi
zan ki fito da shi, kowa duniya ta gani ba.
Na, yes, ban fito da shi ba. So sun san cewa yes, ina son wannan abun, kuma ina yi.
A takaitacce da kika fara buke buskanci kalubale daga ko ina ba, ko iyaye, ko yan uwa, ko abokan mu'amala ba?
Gaskiya wannan kalubale dole ne dole ne mutum sai ya fuskanta, saboda yawanci ana ganin masu music musamman ƴan hip hop, musamman mu ƴan hip hop ana ganin mu cewa ana ganin kawai in kana waka kai din iska ne.
Daga wajen al'umman gari ko kuwa daga wajen wa kika fuskanci wannan?
Gaskiya mutane da yawa da dama idan kawai kana waka to kai din iska ne, ko kai ba ɗan iska ba ne, kawai kai ɗan iska ne, haka suka fuskanci abu. So abin da yake tafi kenan, gaskiya wannan kalubalen dole sai mutum ya fuskanta. Kuma nakan yi nuni da kowane interview ina sai na yi wannan magana akan wannan abin.
To wace ce bakan da
ne kamata ana kallon mu da wannan idon ba?
Wace ce bakan da ne yake a waƙoƙin da kika yi?
Bakan dinya yomata. Yomata
ya take ita kuma yomata.
Waka gaskiya love song, it's a love song actually. So ina ji da wannan wakan, kuma fans ina suna son wakan sosai.
A rera mana mujiya take ita wakar.
Gaskiya it's also in Hausa and English. Okay, English din yana da yawa a ciki. Da yadda na yi wakan. Ya love the ginger, me I see for your mother, fish your best. Ya love the trigger, me ya si for your mother, fit la puja. Ya love the sweet my body, and I go close my account for you. Hey. It's just you out of this.
Ita kuma wakar mai sakon me yake cikin wakar?
Ina kokarin cewa ina iya yin komai akan soyayya. Like zan iya marin masoja akan soyayyansa.
Duk a cikin soyayya za ki iya marin masoja?
Wallahi.
To wani irin alfanu kika samu a wannan harka taki ta waka?
Mene?
Alfanu, wani irin alfanu amfani kika samu a harkar ta waka?
Gaskiya na samu amfani, na samu wannan nasarori da yawa. Like na karɓi award sosai as Decennial Artist of the Year. Like
a wani irin award ya suna award din?
Akwai Arewa Celebrity Award, akwai Arewa Talent Award, akwai kuma Sautin Arewa Award, akwai kuma
Award uku,
akwai Face of Kano Award too, Face of Kano. Akwai
a waka ɗaya ne ko ko waƙoƙi ne da dama?
No, like akwai wanda aka bani the Best Female Artist of the Year. Akwai wanda aka bani the Best Female Rapper, saboda har da rapping ma ina yi. Akwai wanda aka ban Best Female Rapper, akwai wanda aka ban Best Afro Pop Artist.
Kina rap ki dan gwada mana a cikin raps din da kika yi, a gwada mana mu ji gani da kika yi.
Okay. Ga ba da hasada ku gane ba na kasada. Wai waye kai diri ya je ya haura kan gada, har ya tsallake guda. Wai ga ba suke da ni, dan an daura rawani. Ipo ba su ka da ni, libebi a ta zamani. To maza da yawan kishi sun sa mace ta tashi, to tun da har na tashi a rafa ba na fashi. Ya zanna ya fi bashi, ido na sa wato gali, sarki ya sa amawali. Na rabu da ku ne ba don ba ni iyawa ba, hawan da na yi na sauko ba don karni karyewa ba.
Banda waka kina wata sana'ar ne ko aiki?
Ni makeup artist.
Okay, kina makeup?
Ina makeup.
Me kika karanta a jami'a?
Computer science.
To dai bayan kammalawa biki sha'awan ki aiki wani aiki da ya danganci computer science din ba?
Eh, ban samu ba ne saboda gaskiya aiki yana wahala yanzu a Nigeria.
To kina da sha'awan ki samu aikin koko?
Na yi presenting again, like PY Shaba TV, I was the presenter.
Kina sha'awan ki yi aiki koko yanzu kin fi so ki ci gaba da wannan kwalliya da kuma waka?
Gaskiya ina sha'awan yin aiki, na fi so na yi aiki.
In kika samu aiki zaki ajiye waka?
Na'am.
In kika samu aikin zaki ajiye waka kenan?
A gaskiya ba zan iya ajiye waka ba.
To me zaki ce wa masoya?
Masoya na gaskiya ina alfahari da ku. Ina alfahari da masoya na sosai sosai. Allah ya bar mu ku.
Sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Kafin mu kai ga filin kwalamar mu ku shakata da wannan wakar.
yanzu kuma sai filin kwalamar mu a birnin Kumasi tare da Hawwa Abdul Karim.
So welcome da zuwa cikin bangaren mu na kwalam da makwalashi wato kwalama. Muna tare ne da Hajiya Halima Muhammad Mahmud wacce take da Sweet Twist wacce take gabatarwa da girke-girke irin na zamani. Hajiya yau me muke da shi ne ga mi sauraro?
Party jollof rice yau zamani.
Da fadukan shinkafa.
Eh da fadukan shinkafa. Amma irin wanda ake zuwa biki kiga ana tarbubin nan. Kai kaza ka ci ba irin shi kake a gida ba.
Eh kana ma da wannan gaskiya ne haji.
Wannan to shi za.
To menene sarrafa? Menene ake bukata in za a yi wannan girki?
To gaskiya idan ana bukata kamar yanzu uwar gida ita kadai ne da mutane biyu haka a gida, uwar gida na bukatan tumatirin gwangwani, tana bukatan tattasai, jar tattasai. Uwar gida na bukatan attarugu, tana bukatan albasa, tana bukatan man gyada. Tana bukatan kayan kanshi na jollof rice kamar su citta, kanumfari, masoro, tafarnuwa, sinadarin dandano. Uwar gida na bukatan gishiri. A farko uwar gida za ta hada kayan miyan ta wato attarugu, tattasai da albasa ta wanke su ta nike su.
To ba ake so ku kadan?
Kadan ne tunda dai bai fi na mutane biyu zuwa uku ba. Idan uwar gida tana da tattasanta za ta iya daukan kaman kwallo biyu karyau dai gaza biyu zuwa uku sai ta dan ɗebi attarugu. Idan mai cin attarugu ne kuma za ta iya sa guda shida, bakwai zuwa takwas. Sai ta dauki kwallon albasan ta guda daya ta wanke su ta hada ta nike shi a blender. Dan already uwar gida tana da tumatirin gwangwaninta. Uwar gida idan ta gama wannan tana bukatan nama ko bushashen kifi take bukata ko kuma kaza. Duk wanda Allah ya hore wa uwar gida ba sai ta tada hankalinta ba. Idan nama gare ta za ta iya yin party jollof, idan kifi gare ta za ta iya yi, haka kuma idan kaza gare ta. To uwar gida za ta nemi tukunyanta ta dora. Yau uwar gida na bukatan shinkafa. Shinkafa da za ta yi wannan jollof rice da shi. To idan uwar gida ta nemi tukunyanta ta wanke sai ta dora akan wuta. Uwar gida ta fara da saka dan man ta kadan saboda tana so ta dan saka tafarnuwa da citta da kakka. Sai ta dan sa saboda ta dan kori arnin shi. Idan ya fara kamshi sai uwar gida ta zuba yankakkiyar albasa. Shi ma idan ya fara dan soruwa da fara taushi sai uwar gida ta dauko tumatirin gwangwaninta sai ta zuba
kai tsaye ba tare da ta samu ruwa ba.
Ba tare da ta samu ruwa ba sai ta juye shi tasta ta hautsina ta har ta hautsina shi duk ya hadi. Idan ya hadi ya fara soyuwa sai uwar gida ta dauko shi nakakken tattasanta da albasa da attarugunta sai ta zuba. Don uwar gida ta zuba ta jujjuya ta jujjuya ta jujjuya ya fara soyuwa sai ta kawo kayan kanshinta da muka lissafa sai uwar gida ta zuba. Don uwar gida ta zuba shi sai ta dauko to dama na ce ko da nama ko da kaza ko da kifi. Idan da nama ne kun ga uwar gida ta riga ta tafasa namanta akwai ruwan nama sai uwar gida ta dauki ruwan naman nan sai ta zuba a cikin hadin da faduka. Idan ta zuba idan ruwan naman ba zai ishe ta ba sai uwar gida ta kara ruwan sanwa ta tsayar da shi daidai yanda zai ishe ta. Sai uwar gida ta hautsina ta dudda ta saka mishi gishiri ta sa sinadarin dandano ta kawo kayan kanshin nan ta dan kara ta jujjuya. Idan ta jujjuya uwar gida za ta iya kara masa dan kori da kuma dan sinadari dai akwai saboda a gurin yin wannan girki akwai sinadari mai dandano akwai mai akwai ja akwai mai kara fito da kalan ja. To wa'annan kalan jan shine uwar gida za ta nema a kasuwa ta dan zazzaga. Yawa idan uwar gida ta saka sinadarin dadin ta duka sai ta rufe tukunya sai ta rufe. Idan ta rufe ruwa ya tafasa nan kuma uwar gida ta wanke shinkafanta. Akwai wani shawara da nake ba mutane saboda san katkar mu rage wa kanmu sitaci a jiki. So ina bada shawara a cikin lokacin da uwar gida za ta wanke shinkafarta ta tabbata tana da tafashasshen ruwa sai ta debo shi kaman kofi daya zuwa biyu sai ta zuba a cikin shinkafa. Uwar gida tana iya daukan cokalin roba ko muciya ta dan mummotsa ta ta motsa shi ta motsa shi
ta bayan ta sa ruwan zafi
ta sa ruwan zafi uwar gida za ta ga ruwan yayi fari sal yana cire starch ke
wani sanakan ga sukan zuba gishiri ne a cikin
ruwan ta yi wannan idan uwar gida ta murza wannan ruwan zafin ta tuke shi ta zidda wannan ruwan faru tana iya dawowa sai ta debi gishiri sai ta barbada sai ta kara ibon ruwan zafin sai ta sake zubawa ta sake tuke shi ta murje shi ta yi tai za ta ga ya fita tas to a hannu ma bayan uwar gida ta sa ruwa mai sanyi ta daure shi kama zaki gan shi yayi dai dai yayi wasar wasar
to an rage mishi starch da
dauka sosai sosai uwar gida ta lokacin zuwa lokacin ila ruwan abincin ta ya tafasa
san wannan
san ruwan san wannan ya tafasa sai uwar gida ta dauki shinkafa sai ta zuba
to irin wannan shi girkin ba a sa kayan lambu ne su peas
eh
sukayas
ana sawa amma yawancin wannan an fi yin su kaman salad
to a basu da ransu
eh an yi shi salad amma wasu kuma suna iya watsa suna so za su watsa to amma wani lokaci sai ga kin watsa a ciki kuma gashi a waje to wani lokaci wani yana gani kaman
ba ta yawa a can
an sa anan a sa anan tunda duk ciki zai tafi lokaci daya bari wannan din mu bashi a matsayin salad shi kuma wannan mu dafa shi kawai ba tare da kayan lambu ba yau ba kin ga ya zama ba sai ka kashe kuɗi da dama ba to idan shinkafar ka ya tafaso har ya nuna kafin ka idan ka zuba shinkafar dama zaka saka cokali ko kuma muciya ka motsa shi saboda ko ina ya ji duka kayan miyan nan idan ka mummotsa shi sai ka kawo murfi sai ka rufe idan ka rufe shi sai ka bar shi ya dahu a lokacin da ya dahu kuma zaki zo ki gani yayi wasar yayi kala mai kyau sai ki dan bude shi daga tsakiya uwar gida sai ta nemo murhu take yi ko garwashi ne sai ta debo garwashi a cikin wani dan kwanan silver sai uwar gida ta saka a ciki sai ta bude wannan tukunyan sai ta dora wannan
bayan ta tuna tsakiyan girki
ta dan bude kada sai uwar gida ta dauko kwan ba roba ba sai ta dora sai ta dauki garwashi mai wuta sai ta saka a ciki anan sai uwar gida ta debo dan man gyada kada sai ta dan tsiyaya sai ta yi masa ta rufe da fuel paper ko leda saboda kauri ya dan ba ma shinkafan dan kauri zai dan ba shi kaurin wannan na party jollof da kin bude haki tana dan kaurin nan kadan kina dan ci kina dan
to shi ne
shi ne da ya kone mu kuma shi ga kaurin nan kina ji
wato man nan da za a zuba magawayi ya taso ga shi an rufe shi ne ba da wannan kauri kanshi da ake
bukata
shikenan shinkafar da ake cewa party jollof
ta samu kin ga kenan smoky party jollof mai zance miki hayaki ne ko ya haɗu mai dan hayaki dan kauri mai dan hayaki da dan kauri haka zaki rika ci a lokacin da kike ci yau wato kin samu party jollof kenan
to
sai a nemi hadin shi
kaman
su lettuce din da nace miki
kaman salad kenan
yawa kaman salad
to
kawai a yanyanka a daddatsa shi kullum ina ga ya miki shi mutum ma'abocin son ya ci abu ne da zai dan kara mai sinadarori a jiki
da ba a yi amfani da shi a cikin abinci
yawwa ko ganyen ne aka yanka aka dan datsa masa dan tumatiri aka datsa dan kukumba aka yawwa zai wadatar zai wadatar
to sai an kai ga wani kashe kuɗi da sayen abubuwa shi wannan din ma kawai dan ganyen dan tumatir ba kana ya bada
ki nemi ɗan ruwan kal ɗin kike dan barbada ki sa gishiri shi ma zai wadatar
masu saurare baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen yau da gobe na wannan sati don haka annan ne zamu da sa'aya yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da tattalin gabatarwa Zahra Aminu Fagi sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya. Thank you.